A bisa al'ada ayyukan kona miyagun kwayoyi abu ne da ake gudanarwa a albarkacin ranar yaki da fatocin miyagun kwayoyi da ake shagulgullanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni. To amma lura da girman tafkar da hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta yi a wannan karan yasa hukumomi neman izinin kotu domin kona hodar iblis din nan kilogram 214 da yanka da aka kama a ranar 3 ga watan Janairun 2022 a hannun magajin garin fashi na yankin Agares. Domin kawar da dukkan wani shaku daga kawunan jama'a, jami'an tsaron hukumar Okriti sun fara ne da aikin tantance darajar wannan haja da can farko aka bayyana cewa kotun ce gangariya. Bayan kammala aikin gwaje-gwaje daga bisani an kona ta akan idan ministan shari'a da takwaransa na cikin gida, 'yan jarida da jami'an kungiyoyin kwararren kula da aka gayyato takanas domin zama shaidu a wannan aiki da ya gudana a kwaryar birnin Yamai. Alkali mai shigar da kara a kotun Yamai mai shari'a Sha'ib Musa ya yi mana karin bayani.
Kowa ya tabbatar da cewa ba abin da muke koyowa bisa kan harkar waya. Abu ne wanda mun ɗauki niyya za mu yi shi, kowa ya gani abin da ake yi kuma mu yi shi bisa kan ka'ida. Kuma kun gani ta ne a gonata, sai da muka tambayi shi mai bincike dama a gonata. Shi ma ya duba ya ga cikin dokokin ƙasa tabbata ana yin gonata, ya ba mu dama yake mu gonata. Kuma da sharhi in za mu kona ta sai mun zo mun gwada mun tabbatar da kwayar ciwo da muka kama gaban kowa da kowa.
Fataucin miyagun kwayoyi wani abu ne da aka yi amanar cewa ya taka rawa sosai wajen taɓarɓarewar sha'anin tsaro a 'yan shekarun nan, saboda yadda ake amfani da kuɗaɗen shigarta wajen ɗaukar ɗawainiyar ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi wannan yanki. Mafari kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka dage wajen shigo da tsadaddiyarta da nufin ɓatar da ita a nan Nijar ko kuma su ratsa ƙasar akan hanyar su ta zuwa wasu ƙasashen na daban. In ji ministan shari'a Muhammad Ikta wanne ya jagoranci wannan aiki.
De la drogue dure à haute valeur marchande qui fait l'objet des trafics, soit à destination du Niger, soit en transit en direction d'autres pays.
Ko a jajibirin wannan aiki na kona hodar iblis, hukumar yaki da fatocin miyagun kwayoyi Okritis ta gabatar da wani dan Najeriya da ta ce ta kama a filin jirgin saman Jore Hamani lokacin da yake kokarin aika wani nau'in kwayar methamphetamine kilogram 1 da kusan rabi zuwa kasar Australia. Komisar principal Dr. Abu Muntari shi ne kakakin 'yan sanda na ƙasa.
Kilo guda ce da gram 433 an kanaɗe cikin sangu tare da wata 'yan mantala ta 'yan yara kamar abin warginsu hakan ga. Za a aika ta a ƙasar Australia. Wajen bincike abokan aikinmu da ke can filin jirgin sai suka gane cewa abin da aka naɗa aka yi sangun da shi. An kurɗa kuma wasu abubuwa.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.